Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da jimrin sake kasancewa da ku da cikin wannan shiri na ibada a aikace. Shirin ibada a aikace shiri ne da hukumar gidan radio Nasara ta dauki nauyin kawo muku. Da cikin shirin ne muke karɓar bakuncin shugaban majalisar limamai ta ƙasa rashin jihar Kano kuma limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijjani da ke kofar mata wato Imam Muhammad Nasir Adam, inda muke tattaunawa da shi ta cikin littafin nan mai girma na Ahlari. Akaramakallahu, yanzu zamu dora daga inda muka tsaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wanda suke cewa wai za ta yi kunzugu ta shiga, wannan ba halal bane, ba gaskiya bane, wannan ba hukunci bane. A'a, abinda za ta yi kawai in haila ta kama ta, wani irin dawafi ne, wani irin dawafi ne ba za ta yi ba. A nan, idan dawafi ne na bankwana ɗayan biyu ne, ko a ƙara mata shi shugaban hukumar alhazai ya ƙara mata kwanaki, ko kuma a haƙura da dawafin bankwanan ta taho ayiri a taho jidda a taho gida. Saboda shi malamai wasu sun ce sunna ne, wasu sun ce abinnan farilla ne, wasu sun ce, saboda haka wasu malamai suka ce dan an taho ba a yi shi ba komai. Yawwa, wasu sun ce sunna ne, wasu sun ce ko mustahabi ne. To wannan shi ne, baya halitta mace ta yi dawafi. Wala masu mushafin, haka nan baya halitta ta ɗauki cikakken alkur'ani. Amma a nan abinda ya kan faru, ko abinda ya kamata a ce a yi, idan alkur'ani ya zamanto wato ba cikakke ba ne, wasu malamai sun yi rangwame cewa a iya yan makaranta ta ɗauka wato ta rinƙa abin nan ɗinsa yan makaranta. To aka ce in tunda ba cikakken alkur'ani ba ne, cikakken alkur'ani shi ne wanda bai da tsarki baya ɗauka, ma'ana wanda bai da alwala ba zai ɗauki alkur'ani cikakke ba. Macen da take da haila ba za ta ɗauki alkur'ani cikakke ba. Yawwa, ko ƙanƙanin yaro ne ba zai ɗauki alkur'ani cikakke ba. Idan ko aka sa ka ce yaro ya miƙo ma alkur'ani ko ya riƙe maka alkur'ani, to wal ismu ala munawilihi, zinubin yana nan akan wanda ya ce ya rike masa alkur'ana. Yawwa, to shi ne sai me?
Wala dukhulil masjidi.
Haka nan baya halitta mace mai haila ko mace mai jinin biki ta shiga cikin masallaci. Haka nan ya kamata mu gane cewa harabar masallaci tana da hukuncin masallaci. Domin abin da ya sa ita karin kanta ba ta da tsarki, ita mai haila ko mai jinin biki, kuma abinda ake gudu ya faru a cikin ƙwaryar masallaci, ana gudunsa a haraban masallaci. Tunda kaga haraban masallaci, duk inda ka samu ta da sallah za ka yi. Saboda me? Kana ganin guri ne mai tsarki. To saboda haka baya halitta mace mai haila ta rinka shiga masallaci, ko ta rinka wato bi ta masallaci tana wucewa, ma'ana kamar harabarsa, baya halitta. Na'am.
Wa'alaiha
qada'us sawmi. To, ita mace wacce take haila, wa'alaiha qada'us sawmi, rankon azumi yana kanta, duna salati, banda sallah. A nan abinda malamai suke cewa asalin maganar sayyidatina Hawwa'u ce. To shike nan suna nan da annabi Adamu mijinta, ana nan ana zaune zaman duniya kwaram. Sai ta ga jini, ta ce kai Adamu, ya ce Hawwa, ya ce to ni fa wani jini nake gani, ce ciwo kika ji? Ta ce a'a, ba ciwo na ji ba, jinin nan dai ga yana zuwa. Ya ce to sai dai a tambayi Allah. Sai annabi Adamu ya tambayi Allah, ya ce Allah, Hawwa ce ta ce tana ganin wani jini? Ya ce haka ne, ai ka gaya mata haila ce, ka ce sunan wannan jinin haila. Sai ta ce to annabi Adamu sallah fa, zan ci gaba da sallah? Ta yi ci a ban sani, bari in tambayi Allah. Sai annabi Adamu ya ce to Ubangiji, Hawwa ta ce wai zancen sallah, ta yi sallah ko ko? Ya ce a'a, ka gaya mata ta daina sallah, ta dakata da yin sallah. Shikenan ana nan sai jini ya ɗauke mata. Ta ce to annabi Adamu, jinin nan fa ya ɗauke, ya za a yi? Ya ce ban sani ba, sai na tambayi Allah. Sai annabi Adamu ya tambayi Allah, ya ce to Allah, Hawwa ta ce jinin nan ya ɗauke, ya za ta yi? Yace ka ce ta je ta yi wanka, shi kenan ya kare. Sai kuma wani watan ya zo, ta ce to annabi Adamu, sallar da ban yi ba, kaga ban yi kwana kaza ban yi sallah ba, ya za a? Yace a'a, Hawwa, ban sani ba, bari dai ki bari in tambayi Allah. sai annabi Adam ya ce to ubangiji Hawwa ta ce sallar da bata yi bada yaya za ta yi sai ubangiji ya ce to kaje shikenan an dauke mata to da akai wannan sai matsala ta zo akan Hawwa ta sake yi da ta sake yin haila to a cikin azumi to a cikin azumi sai Hawwa ta ce annabi Adam kaga fa jinin nan gashi ya sake zo man sai ce to ba shikenan ba ba shikenan sai ki saurara tace to sallah fa yace ki ba sallah ki ba sallah ana nan sai jini ya dauke tace to annabi Adam ya zan yace ki je ki wanka tace to sallar da ban yi ba da azumi fa sai ce shi ma ba za ki rama ba sai ubangiji yace in jiwa yace ubangiji ai saboda naga wai wajen sallah ga abin da kuka fara yace to ai ni na fada kai aka tambaya ni aka tambaya lokacin na bada nace ga yadda za a yi kai yanzu kai za ka ansa kaza da hukuncin ka za a yi aiki da shi ko da na yace tuba nake ubangiji yace to ka gaya mata ta rama azumi kaga kila Allahu alamu da ya sake cewa to zancen azumi fa kila ubangiji sai ce to kyale ta ba sai ta rama ba to amma da yace ba sai kin rama ba to shine sai ubangiji ce in jiwa to kaga shine ramuwar azumi ya kama su Allahu alam Allah shine mafi sanin me menene daidai na'am
wa qira'atuha
karatun mace mai haila ja'izatun ya halatta mace aran mace ta haddace alqur'ani to sai ga haila ta zo shikenan sai ta taraka tilawata saboda kada alqur'anin ya rauni ko kuma a'a ita malama ce dalibai sun zo sun zagaye ta mai daukar fikihu mai daukar hadisi mai daukar nahwu masu nan kowa da fannin da yake dauka shikenan sai ta zauna sai to bismillah kai wance ina ne za a soma sai ta karatu kawai masu daukar tafsiri duk sai ai ta yi na'am
wala yahillu li zawjiha
farjuha farjinta baya halitta ga mijinta baya halitta mutun ya kusanci matarsa in tana haila wannan ya kamata ai bayani a kansa malum mutane suna ta canke kala cewa daga haka ake haihuwar zabaya waye wannan duk babu madogara shi kamar yadda na faɗa akan taimama Allah shine shari'u shine mai cewa ayi kaza shine mai cewa a bar kaza in yace ayi kaza to shikenan ita ce babbar hujja sawa'un an fahimce hikima ko ba a fahimce hikima ba to a bari ko ai shine daidai to saboda haka wannan Allah ya ce kada mai mutumin da matar yake da mace tana haila ya kusance ta shikenan magana ta kare in yayi kaza yake faruwa duk wannan ba sai mun san wannan ba yawwa
wala ma baina suratiha
wa rukubataiha ko kuma abin da ke tsakanin cinyarta da guiwanta duk baya halitta wannan kinaya ce dai ta maimaita abin da aka faɗa wato cewa baya halitta hatta taga tasila har sai ta yi wanka kaga anan dan jini ya dauke matsalar bata dauke ba yawwa Allah tabaaraka ta'ala yadda ake da yake magana a cikin alqur'ani yace yas'alunaka anil mahid sai yace qul huwa adhan fa'tazil an-nisaa fil mahid hatta yathurn to suna tambaye ka akan haila kace da su kazanta ce in mace tana haila a nisance ta har sai ta yi wanka ba sai jinin ya dauke ba hatta yathurna har sai jinin ya dauke to amma su abin nan ya sunan su yahudawa sun tsananta anan cewa idan mace tana haila ba abinda ake da ita ba za a ci abinci da ita ba za ta dafa abinci a ci ba za a yi hirar da ita ba za ta yi tambaya a bata ansa ba kowa sai a kaurace mata to wannan baya halitta a musulunci wannan abin kawai shine aka hana amma mace mai haila za a yi hirar da ita za ta dafa abinci za ka komai in ma ba ita ta faɗa ba waye sani to saboda haka wannan shine kawai abin da shari'a ta faɗa na'am
fasulun kin nifasi
fasulun rabewa insha Allah fin nifasi a cikin wato annifasi jinin biki
wan nifasu kal haidi
yace wan nifasu jinin biki wato kal haidi tamkar haida ne ma'ana kamar haila ne jinin biki hukuncin da aka faɗa a kan haila to shi ma yana kansa. Yawwa, cewa jini ne mai zuba da kansa, jinin haila jini ne mai zuba da kansa, shi ne bambancinsa da wani jini. To ai kaga shi annabi Adam da ya tambaye Hawwa ya ce ciwo kika ji, bai ta ce da shi ta ce a ni ban ji ciwo ba. To kaga kenan jinin da kansa yake zuba. Yawwa, to saboda haka to wasu malamai na tarihi suna cewa wannan bishiya da sayyidatina Hawwa ta ci shi ne asalin jinin haila da yake samun mata. Wala taqraba hadhihi shajara ko fatakuna min zalimin fa akala minha fa badas lahuma sawatuhuma, ko da suka ci bishiyar, ma'ana dai wannan abu ne da yake tabbatar da cewa an ci bishiya. Annabi Adamu da Hawwa sun ci bishiya, kuma suna cin bishiyan nan sutura su duk ta yayi, ka gane ko? To wannan yana daga cikin wato musibar da ta same su bayan cin wannan bishiya. To saboda haka Allah ya hana, ya ce to idan Allah ya ce kada a yi kaza to kada a yi. Saboda haka ga abin da ya same su, na farko sutura su duk ta cire daga jikinsu. To kuma bayan haka Allah ya sauko da su daga aljanna, bayan haka Allah ya hada su da yunwa a can gidan aljanna. Inna laka Allah tuju'a fiha wa la ta'ri, yanzu an zo nan gidan duniya ba abinci ba abin sha babu sutura, komai sai an nema. To kuma ita mace, ita da ta so macen abin, sai Allah ya hada ta da haila. Wannan kufan jinin, wannan kufan bishiyar shine duk wata yake fita, kuma fitar jinin hailan shine lafiyar mace. Yawwa, idan baya fita to matsala ce a wajen mace. Kamar misalin a ce mutum ya sha ruwa bai boli ba, kaga akwai matsala, kaga akwai matsala. To haka nan mace tana raye a ce ba ta haila, kawai sauki na Allah akan mace takan zauna lokacin da bata isa haila ba, kuma takan zo lokacin da za ta wuce ta fi karfin haila, haila ta dauke gaba daya. Ma'ana shi wannan bishiyar da ta ci, ayan itacen da ta ci, to kufa-kufansu ya kare. Yawwa, kafin alhaila bai gama haduwa ba a jikin yarinya. To idan ya gama haduwa a jikin yarinya, to daga nan ya abinda ke rabanta na wannan bishiya da kakakakarta ta ci, wato Hawwa'u. To in ya hadu, to daga nan sai ta soma haila. Tana haila duk wata, yana zuba. To can shekaru in ya kare, to shikenan sai haila ta dauke. Magana ta fito? Yawwa. To saboda haka anan ana magana jinin biki ne. Shi jinin biki kal haidi fi man'ihi, wato a cikin haninsa, amma ba dai suke ba. Jinin haila jini ne da yake fita da kansa, ba gaira ba sabas, sai dai mace ta ga kawai yana zuba. Shi kuma jinin biki yana fitowa ne saboda dalilin haihuwa. Yawwa, to kaga ai sun sha bamban. Yawwa.
Wa aksaruhu
60 yawman, mafi yawansa kwana 60 ne. Akwai magana kwana 40, akwai magana kwana 60. Wannan duka gaya ce. Yawwa, gaya ce, ma'ana kwana 60 shine karshe, ba zai taba wuce kwana 60 ba, wata biyu. To waɗanda suka rike abin nan, kamar misalin matan Hausa da aka rike 40, ai ba ta yi 40 ba, kaga sun dauka kamar shine ka'ida. To hadisin da ya zo wa malamai na farko kenan, dan galiban ma baya kai haka. Yadda ka san dai haila gwargwadon abin da yake zo wa mace. To in ya dauke, shikenan jinin biki ya dauke, sai ayi wanka kuma a ci gaba da mu'amala. To amma su matan mu na wasu, saboda ba kula ake da karatu ba, kuma ba a kusantar malamai, dan matsala shi sha'anin rayuwar duniya. Mutum koda bai yi karatu, to ya rinka kusantar malamai, yana jin maganganunsu kuma yana tambaya, to sai a rage jahilci. To amma su matan kaga da wahala mace matar malami ta rinka tambaya kan harkar addini, ba za su yi ba. Sai kiza zaune da malami, ba wani abu, sai dai kawai wani abin da yake bukatar ki ko wani labari ko wani dai maimakon shi malami amfanin malami a yi masa tambaya akan harkar addini ko wata mas'ala a ji meye hukuncin Allah a kai kaga mace take da wannan damar fiye da kowa amma za ga da wahala matan malamai a ce suna tambayin malamai karatu balantana ma a ce suna zama suna karatu wajen su hadali abu ne mai yanki wanda yake mai wahala to saboda wannan shi ya jawo kwana 40 din nan da aka dan rike cewa ai haila jinin biki yana kwana 40 sai aka makale wannan har ya zama al'ada wajen matan Hausawa ai ba ta yi 40 ba ko kuma ta yi 40 har zuwa ake ai ta ya zama wani biki ma aje a ce ayyo wance ta yi 40 aje a gaida ita akai mata wannan akai mata wannan to duk wannan kufai ne na rashin kusantar malamai da kuma rashin nacewa ilimi yawa to shi zahirin abin da ya fito ya kan kai wata biyu amma ba wai lalle sai ya kai wata biyu wannan gaya ne ba zai wuce wata biyu ba amma idan ya kwana biyu ko ran da aka haihu ya dauke shikenan ya dauke sai a yi wanka na biki na nifasi a ci gaba da mu'amala magana ta fito to mu je fa idan qata'addamu qablaha idan jinin biki ya yanke qablaha kafin cikar kwana 60 walau fi yawmil wuladati ko da ran da aka haihu ne ran da aka haihu ran nan ta ga jinin ba ta saki gani ba ya yanke igtasalat wa sallat sai ta wanka na biki wa sallat kuma ta sallah fa idza awada haddam idan jinin ya dawo mata tana ta ce a kai kaga fa abin jinin nan ya dawo man fa in kana bainahuma 15 yawman to idan na farkon da ya tsaya da wannan nabiyun da ya zo ta lissafa tsakanin su akwai kwana 15 fa aktsara ko kuma abin da ya fi kwana 15 kamar 16 ko 17 kana thani haidan nabiyun to wannan sai ta dauka haila ce biki ta gama amma wannan haila ce wa illa idan wannan jinin na biyu da ya zo bai kai kwana 15 ba kwana 3 ne ko 5 ko 6 ko 10 sai ta sake ganin jini dumma ila al-awwali sai a hada shi da wancan tace to dama kwana 1 nayi to shikenan 2 3 5 10 20 sai ai ta lissafi kana min tamami mine ne
wa kana min tamamin nifasi
wannan sai zamanto shine cikar jinin ta na biki yawa wannan lissafin da ta hada na daga baya shine cikar jinin ta na biki yawa
faslun fil awqati
faslun rabewa insha Allah fil awqati fi awqati salati ko fil awqati to abinda ya kamata ka ce malam Musa faslun fi salati yawa fasali kenan a cikin zai bayani akan sallah to kana sai a zo a ce faslun fil awqati shi kuma fasali a cikin wato wannan kamar babe ne wannan fasali ne za a shiga cikin area sallah to kuma gashi za a rarraba faslun fil awqati fasali kenan a cikin lokatai ma'ana lokacin yin sallah shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci na daidai wa daida da ake son a yi shi to wannan lokaci na daidai da daidai wanda ake son a yi sallah akwai hadisai waɗanda suke bayyana wannan maganar kamar hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi menene ya fi lada manzo Allah sai ya ce gabatar da sallah a farkon lokaci to daga nan malamai sai suka kasa lokatai suka ce akwai lokaci muhtari akwai lokaci daruri akwai lokaci na ramuwa akwai lokaci na mantuwa yawa domin abin da yasa Allah tabaraka wataala ba kamar sauran waɗanda suke wa mutane shugabanci bane. Yanzu idan wani shugaba kamar misalin ko gwamna ko wani minista ko wani dai mutumin da yake wani babba ne yace karfe kaza za ka zo, misali yace ka zo karfe 8, to in ka zo 8 da minti 5 to ba za ka gan shi ba, saboda me kama kara 8 yace da kai. To wannan kaga shi matsayin shugabanni na duniya kenan, amma matsayin Allah shi ba haka yake mu'amala da bayinsa ba. Da yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sai yace to akwai lokaci, malamai suka ce to akwai lokaci muqtari, wannan lokacin shine ake fi son duk wanda zai salla yayi salla a lokacin. Idan lokacin ta ya shiga, kamar misalin sallar azhar, a ce rana ta wuce 12 an fitar da zillul zawali, wannan ya danganta da lokatai. Yawwa, wasu lokatai zaka iya cewa 12 da rabi lokaci ya kai na sallah, wasu lokatai dai saura kwata. To gurgurdan dai yadda za a fitar da zillul zawali, ka gane ko? Haka nan idan la'asar ce, a ce inuwar mutum ta shigo fuskarsa, in ka dubi yamma ka tsaya kyam ka dubi yamma, idan rana ta shiga fuskarka to lokacin muhtarin la'asar ya kai. Ko kuma idan za ka auna da kara, inuwar ka ta zamanto ninki biyu, to wannan yana nuna me? Lokacin la'asar ya kai. Inuwar mutum ta yi tsawonsa, yawwa, to lokacin la'asar ya yi. To ko kuma magariba a ce ba a ganin kaskon rana, to shine farkon muhtarin magariba, ta fadi ba a ganinta, shikenan. Isha'i kuwa a ce shafaki ya faku. To waɗannan shi misalin shafaki, kaga malamai sun tabbatar babu inda shafaki zai faku bayan faduwar rana ba a samu minti 60 ba, minti 60 na agogo. Saboda haka idan rana ta fadi karfe 7, to idan aka yi sallar isha'i 8 ba ta yi ba, to sallar isha'in ba ta yi ba. Maganar ta fito? Saboda me? Saboda shafaki baya fakuwa tilas sai an samu minti 60 na agogo. In ka duba duk ƙasa, in kai mai yawon duniya ne, duk ƙasan musuluncin da ka sani ba a sallar isha'i kafin magariba ta kai awa ɗaya, duk ƙasan musuluncin da ka sani. To saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi ya faɗi wannan. To abinda nake so in tunatar da mu shine, saboda rahama ta Allah da kuma san bayinsa da su sami rahamar tasa, kuma su sami ƙarin kusanci a wajensa, kuma mu al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah ya keɓance mu da wani wato sauki da yace wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, ba a sa muku tsanani ba. Yawwa, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah sauki yake so da ku ba tsanani ba. Saboda haka idan lokaci muhtari ya wuce, Allah sai ce akwai Allah lura, akwai Allah lura, akwai wanda yake da lura, yana ji ana kiran sallah amma ba zai iya sallah ba lokacin, gashi ya ga ana sallah amma ba zai iya ba, saboda tayi bai da alwala, tayi yana son ya shiga ban daki, tayi yana da wasu abubuwan da suke damun sa. To sai su waɗannan su ne ƴan laluri. Idan lalurar ta wuce, buƙatar tasa ta biya, to ya shiga cikin laluri. Sai Allah ya ce ku bari su ma su zo, appointment din yana nan ba bai expiring ba. Magana ta fito? Expiring da appointment din da aka bayar na inna salata kanal alal mu'minina kitabun mawquta bai expiring ba, ku ba su su shigo ƴan laluri su shigo. An yi sallah da minti 15 ko da rabin awa ko da awa ɗaya ma, sai ce su shigo ai bai expiring ba. To daga nan sai na uku, waɗanda suke su buƙatar tasu ba za ta yiwu ba, ƙila bacci ne ya share mutum, har misalin sallar azhar da al'asar bai yi ba, bai ankar ba, sai ji ana sallar magariba. Sallar azhar da al'asar ta zama tomi ramuwa. Sai ubangi ya ce kuma su shigo, ya zo ya sallar sai rama, kaga ɗan ramuwa kenan. Kaga wannan ashe bai isfiyarin ba, inna salati kana alal mu'mini kitabun mawquta, kaga bata isfiyarin ba. Saboda me? Saboda rangwamen Allah da sansa da bayinsa su samu rahamarsa, su samu kusanci a wajensa. To banda wa'innan shikenan, sai zamanto ana nan sallah sai kamanta, ai jiya baka yi isha'i ba, baka tashi tunawa ba, sai ana maganar magaribar yau, kace kat inna ake lafiyawa ne, shi to ai kai jiya ban yi isha'i ba. Ubangiji sai ce ku shigo ba isfiyarin ba, inna salati kana alal mu'mini kitabun mawquta, bai isfiyarin ba yayi ta. Manzo Allah yake cewa wanda ya manta da sallah kafarata ya rama ta, kaga ashe bai isfiyarin ba lokacin. Ha, to anan ne malamai suke cewa duk da haka at-tartibu wajibun, yawa tsara sallah wance sai an yi ta ai wance, to wajibi ne. Ma'ana baka yi sallar asuba ba, ka manta sai kai azhar, da kai azhar sai ka tana ce a'a kai ai to ai ban yi asuba ba, to at-tartibu wajibun. Anan kaga sai kai asuba sai ka zo karama wannan azhar din, magana tayi. To wannan muddin sallah, malamai suka ce muddin ba sallah biyar bane, ta shida za ka yi, to at-tartibu wajibun. Amma idan sallah ya zama baka yi asuba ba, baka yi azhar ba, baka yi la'asar ba, baka yi magariba ba, baka yi isha'i ba, sai ga asuba ta zo, aka ce to su ma da asubar, wancan sun shiga cikin layin me ana binka, an shi ka shiga cikin layin bashi, ana binka ba, ana binka shi kuma bashi, ka san Hausa me suke cewa, ramasa ta fi kibarsa. Yawa, to sai ka rama gurgurdan yadda ka samu hali. Amma dai abin da nake so mu lura da shi anan, Allah yana son mu, kuma Allah yana wato ya halice mu ne domin yalji kanmu, ba don ya azabtar da mu ba. Saboda haka ya kamata mu saka wa Allah da soyayya, mu saka wa Allah da biyayya, mu saka wa Allah da ainihin wato saurararsa, mu iya yadda za mu yi gwargwadon iko abinda Allah baya so ko ya ana, mu ga cewa ba mu aikata shi ba.
Alhamdulillah, iya abinda za mu iya kawo muku kenan ta cikin wannan shiri, sai Allah ya kai mu wani makon inda malam zai dora daga inda muka tsaya. A madadin shugaban wannan gida na Nasara Radio, injiniya Muhammad Inuwa Jika, sai shugaban sashen addinin musulunci yayi Bala Kabara, sai Imam Muhammad Nasir da muka gabatar da shirin tare da shi, ni Musa Yahya Garanya nake cewa Allah ya bamu ikon amfani da abinda muka saurara, mu kasance lafiya.